بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin Asabar 3 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 343 cikin jerin darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad littafi ne mawsu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da bayani akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da tsare-tsaren rayuwarsa Allah ya saka wa Ibn Qayyim da alkhairi Malamai suna jinjina mishi akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a kasar Makka inda ya je aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake mana bayani akan wasu daga cikin wato shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin wato ganima da fai'i da makamantansu har inda yazo bayani akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba as-salam as-salamu shine kaya na sutura da makami wadanda ke jikin kafiri idan musulmi ya kashe shi a wurin yaki wannan musulmin yana da ahaliya cancantar ya rike wannan a matsayin nashi ne a matsayin wani tukuici da za a bashi kafin a zo batun raba ganima ta gaba daya wannan ne yace wasu malamai sun ce wannan kaida ce sananniya ana aiki da ita wasu kuma suna ganin a wata kaida ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki da ita a wani lokaci ba a kowane lokaci ba shine za yake cewa wa qala al-akharuna qad qala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa fa'alahu qabla hunainin bi sittati awamin fa dhakara al-bukhari fi sahihi anna mu'adh ibn amr ibn al-jamuh wa mu'adh ibn afra al-ansariyyin ضرب ابا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلوا يتي وقال قال الاخرون ɗayan bangaren na malamai suka ce akwai wanda suka faɗi magana ta farko wanda ya kawo mana wanda suka ce wato mazhabin maliku da wasunsu suka ce as-salab baya kasancewa sai a cikin humusi wato a cikin kasan da yake na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka ware mishi a ciki ne yake da wato tasarrufin ne ya diba ya kara ma wani to daga cikin karin za a iya zai iya diba ya ba mutum abin da ke jikin kafirin da shi mutumin ya kashe amma sai wasu malamai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana kuma yayi aiki da ita tun kafin yakin Hunain da shekara 6 suka ce Bukhari ya ambata a cikin as-sahih dinsa daga sahabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin da ya faru da sahabbai guda biyu sune Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh da kuma Mu'adh ibn Afra wanda dukannin su mutanen Madina ne wadannan sahabbai guda biyu Allah ya kara musu yarda daraba Aba Jahl ibn Hisham yawm Badr ranan Badr sune suka sassare sayyidina afwan suka sassare Abu Jahl bi sayfaihima da takuban su guda biyu hatta qatalahu sai da suka kashe wannan kafiri فانصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره suka tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labarin cewa sun kayar da wannan kafiri Abu Jahl fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukuma qatala a cikin ku wane ne wanda ya kashe shi fa qala kullu wahidin minhumma ana qataltuhu kowanne a cikin su yana da'awar cewa shi ya kashe Abu Jahl fa qala sai annabi ya ce hal masahatuma sayfaykuma shin kun goge jini dake jikin takubbanku fa qala la suka ce ba mu goge ba fa nazar ila sayfaini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli takubban guda biyu ya duba fa qala sai ya ce kilakuma qatalahu gaskiya ne ku biyun kun yi tarayya a wurin kashe shi. Wa salabuhu li Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh. Sai kuma aka baiwa shi Mu'adh abinda aka cire na sutura daga jikin gawo wannan kafiri Abu Jahal. Wa hadha yadullu ala anna kauna salabi lil qatili amrun muqarrarun ma'lumun min awwalil amri. Kaga yanzu wannan yana nuna cewa kasancewar salab na wanda ya kashe kafiri ne abu ne sananne a cikin musulunci tun farko al'amari, ba sai da aka zo Hunain ba. Wa innama tajaddada yawm Hunainin al-i'lamul 'am. Ranar Hunain da aka yi sanarwa, to an yi sanarwa ne don kowa ya sake jin labarin a jaddada karatun. Wal munadatu bihi la shar'iyyatuhu. Kuma ana shelanta shi ne ba wai a ranar aka shar'anta ba. Wa qala ibn wa amma qawlu ibn al-Mawwaz. Akwai ibn al-Mawwaz al-Iskandari, ba maliki ne, sunan shi Muhammad ibn Ibrahim Abu Abdullah, yaro 206 bayan hijira, babban malami ne na malikiya a kasar Masar, garin al-Iskandariya. To shine yake cewa inna Aba Bakrin wa Umar lam yaf'alahu. Yace a kashin gaskiya waɗannan manyan sahabbai guda biyu, halifofin na Abubakar da Umar, su ba su yi amfani da ka'idar salaf a zamaninsu ba. Fa jawabuhu min wajahaini. To za a bashi amsa ta fuska biyu. Ahaduhuma, fuska ta farko, anna hadha shahadatun ala nafi fala tusma'u. Yana bada shaida ne akan kore wani abu. Idan ka ce babu wani abu, to ba za a saurare ka ba, sai an bincika in an samu haka ne. Kore abu, yana kana kore iliminka da rashin samuwar shi, baka kore rashin samuwar shi a bisa hakikanin waƙi'i. Yace fala tusma'u, ba a sauraron wannan magana. Asani, abu na biyu, fuska ta biyu, annahu yajuzu an yakuna tarkul munadati bidhalika ala ahadihi maktifa'an bima taqarrara. Me ya hana a zamanin Abubakar da Umar a ji ana maimaita in an je jihadi cewa jama'a duk wanda ya kashe wani kafiri to zai rike dukiyar da aka samu tare da kafirin? Me ya hana a dinga maimaita wannan? Saboda ta yu saboda kowa ya san maganan shine yakuna tarkul munadat bidhalika ala ahadihima iktifa'an bima taqarrara, wadatuwa da abin da ya riga ya tabbata a zakatan mutane. Wa thabata min hukumi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qada'ihi, kuma ya tabbata daga hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zartawarsa. Wa ta'ala saha anhuma tarku dhalika tarkan sahihan la ihtimala fihi thumma lam yuqaddam ala hukumi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yace koda ya tabbata cewa da gaske ne sayyidina Abubakar da Umar ba su yi aiki da wannan ka'idar ta salabu ba, kuma suna sane suka ƙi yin aiki da ita. Yace duk da haka wannan ba zai sa a aje maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗauki tasu ba, dole ta annabi za a ɗauka a bar tasu a nema musu uzuri. Wa amma qawluhu walam yu'ta ghaira al-Bara ibn Malik salaba qatili, kuma Bara dan Malik in ji wanda masu wacce magana suka ce shi kadai ne mutumin da aka samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi sutura da makaman wanda ya kashe. Faqad a'ata salaba li Maslama, za a bada amsa da cewa to gaskiya abin da ya tabbata a tarihance akwai wasu mutane bayan Al-Bara dan Malik waɗanda su ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su salab, kamar wane? Kamar Salamatu dan Akwa, hadisin na cikin Bukhari. Wai Mu'adh ibn Amr, da kuma Mu'adh dan Amr shine wancan da muka ji na kissar mutuwan Abu Jahal. Wa wali Abi Talhata al-Ansari, kuma ya ba wa Abu Talha, kamar da yake cikin hadisin Abu Dawuda daga Anas dan Malik, duk waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su. Qatala 20 yawm Hunain, ya kashe mutum 20 a ranar Hunain. Fa akadha aslabahum, ya cire dukkanin suturunsu da abin da ke jikinsu. Wa hadhihi kulluha waqa'i'u sahiha mu'dhamuha fi sahih, waɗannan kuma duka labarai ne ingantattu, mafi yawansu ma suna cikin Bukhari da Muslim. Fa shahadatu 'ala an-nafi la takadu taslimu min an-naqas, waccan shahada akan babu zai wuya ta tsira daga naqasa. Wa amma qawluhu, cewa da ya kuma wakham masahu, ya fitar da shi a cikin 1/5. Fa hadha lam yuhfaz bihi atharun lil batta, wannan babu wani hadisi da zai da wannan gaba daya, bal mahfuz khilafuhu, abin da yazo aka tabbatar ma shine sabanin wannan fa fi sunan abi daud, yazo a cikin abu daud hakanan da abu ya ala da baihaqi an khalidin daga khalid bin walid anna nabiy sallallahu alaihi wasallama lam yukhammis salam, yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi takhmisi, bai fitar da ɗaya bisa biyar a cikin abin da shafi salam ba. Wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi yana cikin abu daud kamar da muka ambata da isnadi tabbatacce. Wa amma qawlu ta'ala, dangane da fadin Allah ko da yace wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa, ku sani da cewa duk abinda kuka samu a matsayin ganima min shay'in ko menene, to Allah yana da ɗaya bisa biyar. Yace fa hadha amun, wannan hukunci ne gamamme, wa nadhairuhu a wal hukmu bisalabi lil qatil khass, hukunci kuma da ya shafi wani abu da wani mayaki ya buge wani kafiri ya dauka daga jikin kafirin, wannan hukunci kuma daban yake. Wa yajibu takhsisul umumi al kitabi was sunna wa nadhairuhu ma'luma wa la yumkinu dab'uha, yace kuma mun sani cewa ilmance ya halasta ka kebance wata aya alqur'ani ta hanyar kawo sunna, ba kamar yadda mu'tazila suke faɗa da asha'ira cewa sunna ba ta iya aiki a Qur'ani ba, a sunna ita ce ma take aiki a Qur'ani, wato ka kawo hadisi ya rage fadin aya ko fadin hukuncinta kamar yadda magani alam. Yace wa nadhairuhu ma'luma, akwai ire-iren wannan da yawa a cikin sunna sanannu ne, wala yumkinu daf'uha, saboda shaharar su bai yi wa wani tunkuɗe ya ce babu. Malam ya sake cewa wa qawluhu la yaj'al shay'un min al-ghanimati li ghairi ahliha bil ihtimali, la yuj'alu shay'un min al-ghanimati li ghairi ahliha bil ihtimali, jawabuhu min wajhayni, da yace kar aje a bada wani abu na ganima ga wanda bai cancanta ba saboda tunanin a yiwuwar cewa hukuncin nana, wato mai mai da martanin yana cewa ne idan aka ɗauki wata dukiya aka baiwa wani bayan ka san shi na ganima sananne a ƙara mai da suna salam, yanzu kamar an ɗauki dukiyar ganima da ake da tarayya akan mulkiyata an ba wani mutum ƙwaya ɗaya, ya ce wannan bai dace ba, shi ne ce amsar shi ta fuska biyu. Na farko anna lam naj'al salaba li ghairil ghanibina, lalle na farko mu ba mu ce salab za a bashi ga wanda bai ci ganima ba, duk wanda yake cikin ganima shine yake cin wannan. Wa thani na biyu innama ja'alnahu lil qatil, me yasa aka ce wanda ya kisa shike da wannan falalar, yace bi qaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace wanda duk ya kashe wani fasalabuhu lahu, yace la hatimal ba wai azato ne muka ce haka ba. Wa lam yu'akhir annabi sallallahu alaihi wasallama hukm al ayati ila yawmi hunain, kama zakartu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta bai jinkita hukunci wannan aya ba siranan hunain kamar da kuke riyawa, yace bal qad hakama bidhalika yawm badr, kai tun ranan badar aka yi wancan hukunci da shafa abu sufyan. Wala yamna'u kaunuhu kama qala kaunuhu qala hu ba'd kitab qital al kufari min istiqaqihi bil qatl, yace kuma babu wani ishkaliya in ya zama da cewa a tarihance annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganan ne bayan wato ya shiga cikin ba'ada al-qital min istikhfafi, bayan ya shiga yaƙi da kafiran yaƙin ya tsanani, to sannan sai ya faɗi wannan a matsayin ɗaya daga cikin dabarar da za a bi a samu mafita. Wa amma kaunu abi qatada lam yu'tihi hatta sami'a munadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi fala yadullu ala annahu lam yakun muqaddaran ma'luman, yace sannan kuma kasancewa Abu Talha ɗaya daga cikin sahabbai a wannan rana wanda yake cewa shi bai nemi wani abu ba sai dai kawai ya ji kiran sallah, ya ji mai kelan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shirye yana cewa azu hayya ala salat ko makamata ko salatu jami'a, yace to wannan fala yadullu ala annahu lam yakun muqtasiran mu'tamidan ma'luman, ko bai kuma muqarrara ma'luman, yace to wannan yana nuna cewa ba wai dole ne a yadda cewa abinda wasu suke cewa shi as-salab a wancan lokacin ba abu ne sananne wanda ilimi ya tabbatar ba, shi yasa har ma sai da aka zo ana shila ana ga mutane ga abinda ya kamata su, yace inna ma sakata anhu Abu Qatada da annahu lam yakun ya'khudhuhu bi mujarradi da'awahu falamma shahida lahu bihi shahidul a'bahu, yace abinda yasa Abu Qatada bai tada rigima da aka faɗi wannan magana yace bai yadda ba an cutar da shi ce saboda ya san cewa lam yakun ya akhuduhu bai kasance yana ansar abinda aka bashi na ganima ba bi mujarrad da awahu dan kawai yayi da'awar cewa shi ya kashe yace falam ma shahida lahu shahidul a'zahu amma lokacin samu ne mai sheda ya bada sheda madadin shi sai ya dauka sai ya bayar wasayyu annahu yuktafa fi hadha bi shahidil wahid yace a kashin gaskiya a irin wannan yanayin ana iya takaituwa akan sheda kwaya daya ba sai ya kai biyu ba wala yuhtaju ila shahidin akhar ba sai an buƙaci wani ba wala yaminin ko a ce mutun ya rantse ba kama kanat bihil fasa sunnati kaman ja'abi kama ja'abi sunnatin nabawiyya sunnatu sahiha as-sariha kaman da sunna ingantacciya mai magana da Allah da ta zo da wannan bayani yace hatta la mu'arid laha wa qad taqaddama hadha fi mawdihi wata zo bata da wani matsala tana da miƙaƙƙiya hanya kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a wurare daban-daban Allah ma yake bada labari a cikin Al-Qur'ani cewa hanya ce miƙaƙƙiya dodar yace nayi haka ne dan na tsira kada wani ya zo yana zargina yace kada wani ya zo yana ainihin so sai yayi fada da ni yace kuma bayani akan wannan ya gabata a wurare da dama ina fata muna gane malai sai ka cewa amma qauluhu innahu law kana lil qatili law qafa walam yusil kal luqta cewa law kana lil qatili da ainihin ya kasance mallakan wanda yake sanne law qafa da yayi waqafi walam yusim kal luqta ko walam yusam da ba a rarraba ba kamar yadda ake rarraba wato tsuntuwa wato abin da yake cewa shine inda a ce da gaske ne wannan dukiya da ake magana akan ta cewa za a baiwa wanda ya kisa da daga gaske ne shi za a ba la waqafa ai shi kuma da aka bashi sai ya waqafinta balam yuqsim ba zai rarraba ba kan luqba kamar da ake rarraba watin tsuntuwa fa jawabuhu lahu lilghayatin amsa game da wannan lilghanimina ga wanda suke cin ganima wa innamal qatilu haqqun haqqut taqdim wato su masu ganima wanda aka je yaki suka tsira lahiya lau su ne ke cin wannan moriyar to suna da yancin su raba daga duk sanda ya zama dukiyar su shi ko alqatil kisa yace haqqul taqdim yana da haqqut taqdim yana da buƙata zuwa a gayyato a gabato da shi dan za a yi hukunci sai ga wani mai babban hukunci irin wannan sai a gabatar da shi wa idza lam yu'lam aynul qatil ishtaraka fihi al-ghanimuna idan kuma an kasa gane wane ne ɗaya mutum waye mutumin da ya kisanta kaman me yace to kaga shine an samu ishtiraki yana haba a gane ba ko yace anan kuma ishtaraka fihi al-ghanimuna masu cin ganima za su tarayya da shi a wannan fa innahum aynahu haqqum haƙƙin su ne bayan dan uwansu da yake da haƙƙin ya mutu kuma mai mutu ba za a cire musu ya zama gado walam yadhhar mustahiqqu taqdim minhu dan mutun ya mutu ko ba a ga wani da ya fi cancanta da ya zama magajinsa ba babu ɗa ba jika to dole sauran ƴan uwa da masu jinin sarauta za su yi tarayya akan wannan kujeran har a zaɓi wanda zai yi daga cikinsu yace fashtaraka fashtaraku fi sai suke tarayya a ciki to kaji wannan wannan ya ƙare magana game da as-salab kenan as-salab sai malai ya sake cewa fasdun ga wata gaba fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fi ma hazahul mushrikina mushrikuna min amwalil muslimina thumma zahara alaihi almuslimuna aw aslama alaihi almushrikuna babin dake bayani akan kafirai ne suka yi hauzi suka samu dama akan wata dukiya ta musulmai ta zama tana karkashin su ko ta biyo ta kasar su ko ta inda suke da karfi sai suka kwace ta ta zama musulmai su cewa akan ta to daga nan yaya za a yi Ramma Umar kafin ya san hadisi da zai mu zo mu ji hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'i Umar ya taba yin hukunci da ra'ayinsa wanda ra'ayin shi ne kuma sai ya dace da hadisi dama shi ya daga cikin mutanen da suke muhaddasu na da Allah yake musu magana yace thumma zahara alaihi san almuslimuna sannan kuma sai musulmai daga baya suka ci nasara akan wannan kafirin sai saka kuma abinda wato abinsa da suke ganin ya bata na'am yace wa aw aslama alaihi almushrikuna
ko kuma musulmin su musulunta abin yana hannun su bayan sun kwaci ya zama nasu mallan yace wa fi sunani haka ne kuwa fi zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abaqalahu abdun mutiya da wani baya bawa kamar ya da wani bawa bawan ya gudu wa yal okay wa fil bukhari ko lam anna farasan ibn umara radiyallahu anhu dhahaba wa akhadahu al adu ya zo a cikin sahih bukhari al-imam al-bukhari ya kawo shi a wuri biyu ya kawo shi mu'allaqan farko bisigatul jazmi sannan ya ce kuma ya kawo shi mausulan mutawwalan ya faɗa abin da ya faru shi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa ya dashi da mahaifinsa yana da doki sai dokin ya gudu ya tafi ba a ganshi ba wa akhadahu al-adu sai abokan gaba suka kama dokin fa zahara alaihi al-muslimuna ana nan sai musulmi suka ci nasara kan abokan gaban farudda alaihi faradda alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama farudda alaihi fi zaman rasulullah sallama sai aka mayar masa aka ce dokin ka ne gashi nan an mayar masa wa abaqa lahu abdun ana nan kuma sai wani bawan shi ya gudu falahika bir rumi yaje game da rumawa turawa din ke fa zahara alaihi al-muslimuna sai musulmai suka samu nasara kan wannan turawa faraddahu alaihi khalid ibn khalid fi zaman abubakar radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid a zamanin Sayyidina Abubakar shine dawo da Sayyidina Rasulullah sallama ya dawo da Sayyidina Umar afwan wannan Abdullahi dan Umar wannan dokin nasa wannan faras din godan ya tasa faradahu alaihi Khalid fi zaman Abubakar radiyallahu anhu wa fi sunan Abi Dawud ya zo a cikin sunan Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama huwa allazi radda alaihi al-ghulama cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine mai mai mishi ba zamanin khalid bane ba zamanin sayyidina abubakar bane haka zuwa cikin mudawwana da alwadiha wa fi afu a cikin sunan abi dauda wa fil mudawwanati wal wadiha anna rajulan min al muslimina wajada ba'iran lahu fil ganaim wani mutum cikin musulmai ya samu cikin dukiyar ganima mai tarin yawan nan ta hunain sai ya samu abin da yake ya san nashi ne dokin sa ya gane dokin sai da ya gane shi fa qala lahu rasulullah sallama sai annabi ya ce mishi in wajadtahu lam yuqsam in ka koma ka samu dokin nan ba riga an raba ya fada cikin hissar wani cikin musulmai ba fa khuzhu ka dauki kayanka wa man wa in wajadtahu in kuma ka same shi kad usima an riga an raba fa anta ahqqu bihi bisamani alladhi bisamani al-ardh ka bu kuwa cancanta amma sai ka sa kudi ka siya idan ba araba yana cikin dukiyar gwamnati sai a mayar maka amma an riga an raba ya zama dukiyar da dawo mutane to ba za a raba maka ba amma za a iya baka priority wajen siyarwa za a iya maka ragi za a iya cewa kai kadai za a siyar mawa sai in ka ce baka su wasaha an har ila ya ingata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annal muhajirin talabu minhu durahum yawm fati makkah yawm fati bi makkah al-muhajirun wasu daga cikin su sun nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo musu da gidajen su na Makka wanda aka kore su alladhina ukhriju min diyarihim bighayri shay'in illa an yaqulu rabbuna Allah an kore su daga gidajen su kafirai sun gaje gidajen da aka zo aka fito Makka sai kowa ya zo ya ce ya manzon Allah gidana shine wuri kaza me zai ana dawo mun da shi falam yurid ala ahadin darahu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai maida da wani mutum ba gabaki ɗaya sai ce ku yi hakuri ko dai koma Madina ko in kuna son garin zaman garin nan ku zo ku gina wani ko ku yi haya amma magana a dawo da shi shari'a ta riga ta kwace ta ba wanda ya kwata wa ghayruhu faqila wa falam yarid alaihi daruhu wa qila lahu ko na'am aina tanzilu gadan da yawai da kwa gidansa ban shi ma sai aka ce mishi to kai yanzu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe a Makka in ka shiga ina ne masaukin ka min darika bi Makka na gidanka fa qala sai ce wa hal taraka lana aqilun malan aw manzilan to mu ai aqilu bai bar mana komai ba ya gaje komai me yasa ya faɗa haka wannan ya cikin Bukhari da Muslim shi Malik bin Usama dan Zaid abin da ya faɗa yasa ya faɗa haka shine a wa zalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama lamma hajara ila madinati lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira zuwa Madina malam yace wa saba
وصبع عقيل على أرباع النبي صلى الله عليه وسلم فحازها باب بمكة باب الشيء أسر النسخة سي كي أبنا واتو ونن متم سنة عقيل رضي الله عنه قبايا مسلمتا وسي مرمزا ya auka wa dukkanin gidajen dangin su na Makka duk ya sayar da su ya kwashi kudin fa hazaha kullaha duk ya musu kudin goro ya mallake su wa hawa alaiha ya tattare ga baki daya thumma aslama sannan sai zo kuma daga baya sai musulunta wa hiya fi yadihi wa qada ta riga ta kuma hannunsa kuma ya riga ya zata hukunci cewa nashi malai ya ci gaba da cewa وصبع علي أكيل على الألارب رباء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وصبع أكيل كو نعم يا رنبوجين نعم وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له سأنا بيكون شيء دون دي مسلم توانا أبنا هننسى إرون وننتو يا ذا وكان أكيل ورث أبا طالب to baya ga kuma aqilu ya gaji Abu Talibin saboda Abu Talibin san da ya rasu shi bai riga ya musulunta ba sauran kuma duk sun musulunta ba su da gado sai ya cinye gada sauran kuma daga baya bai musulunta yace wa kana aqilun warisa Abu Talibin aqilu ya gaji shi walam yu'sir alal walam yu'sirhu walam yarifu aliyun litaqaddumi islamihi ala mauti abihi sai na da shi bai gaje shi ba saboda ya riga ya rasu kafin mutuwar mahaifinsa sannan mutum mahaifinsa ya rasu ana Makka amma lokacin amma shi ya riga ya musulunta kuma la yarisul mu'minul kafira walal kafirul mu'min babu gajejin ya tsakankarin sauraka ya sama lan gadan shi walam yakulli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mirasun min abdul muttalib no bai da wani gado daga abdul muttalib wa inna abahu abdullahi halaka wa abuhu abdul muttalib hayyun wato suka yazo da mata ko anan domin babansa Abdullahi ya rasu tun kafin Abdul Muttalib ya dawo daga babansa Abdullahi ya rasu tun kafin Abdul Muttalib ko Abdul Muttalib yana rayi su ma mata Abdul Muttalib sanan Abdul Muttalib bai ya rasu kaga dukan su rasu kenan fa warisahu auladu da Abdul Muttalib ya rasu sai ƴaƴan shi ne suka gaje shi wa hum a'mamun nabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan su ne baffanin manzon Allah su Abbas su ne ƴaƴan Abdul Muttalib Abbas bin Abdul Muttalib sai suka gaje shi wa mata akbaru auladi dan shi mafi girma sai ya rasu shi wane kenan shi wannan da ainihin wato aqil kenan ko dan shi mafi girma sai ya rasu a walam yaqibu kuma ba su bar aqiba ba su bar baya ba fajaza Abu Talibin riba'ahu fa hadha Abu Talibin riba'ahu thumma mata Abu Talibin ya gama cin ganiyarsa ya rasu fastaula alaiha aqilun duna aliyin likhtilafid din sai aqilu ya je ya wawure komai duna aliyin banda aliyu saboda mene saboda akwai sabanin addini sai na lishi lokacin ba ma dan addini ga magarba ne a yana cikin masuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ga manzo Allah sai yake cewa wahallana wahal taraka lana aqilun manzilan shin aqilu ya ban mana wani gida ne da za ku ce mu zo ababa gidan da aqilu ya ban mana وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وأقاره وكما أقوي وس أنت أدك فري ونسك أم فشي أن ترى هنيا ونسك أدم متاني أهنيا مكة ضوا مدينة ما استفيا ركبا إنسان لو نبي تلاش أيكين هذي يبتو دغزري ولا رجع أيكين هذي يبتو دغ ترى يبتو دترى با سيستريشي سيسقاش د أبو نسجن فما دت السنة أن الكفار المهاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما ألقوه من المسلمين سيأك دنجا يا تزن شيء أكن شوا للي وأن دسكا زورك كرشنا سوأنا أن الكفار المحاربين شوا ما يأكن نتكين كافرين ما سو وري واد زوج تاسد أيكي وأنا ما أكن إذا لم إذا بس كسكرا با yace nane ba idan lam yahajiru ko idan lam yuslimu okay, idza aslam ya dan goge ne Allah. Na'am. Fizin ya dan yi wasa-wasa ne. Na'am, fasala aliyun ko fasala alaiha aqilun duna alin al-islafi din. Summa jar Nabi sallallahu alaihi wasallama fasala aqilun ala dari. Falidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal taraka lana aqilun manzilan. Wa kana al-mushrikuuna mushrikan sun kasance ya'miduna ila man hajara min al-muslimina wa lahika bil madina. Sukan dimfari gidan wanda ya hijira ya kuma Madina daga Makka. Fayastawluna ala darihi wa aqarihi, sai su mallake gidan shi da gonakin shi da duk abin da ya bari. Fa madatu sunnatu annal kuffara al-muharibina idza aslamu, sai aka wayi gari suna ta tafi akan cewa kafirai abokan yaki idan sun musulunta, lam yadmanu ma atlafuhu alal muslimina min nafsin aw mali, ba za su biya abinda da suka yi musulmi barna ba. Wani kafiri wanda da yi musulmi barna yana kafiri, ya musu sata ko kisa ko ya musu wani abu mummuna haka, to in ya musulunta ba za a ce sai ya rama wancan na bayan ba. Walam yuruddu alaihim amwaluhum allati gasabuhum alaiha, wani niska zo da gasabuha alaihim ko, to abin da ya kamata ya zama gasabuhum alaiha, suka kwace musu dukiyar, ba gasabuha suka kwace ta, suka kwace musu dukiyar, haka yake asalin nuska. Bal man aslama ala shay'in fa huwa lahu, wanda ya musulunta ya mallakan wani abu, to abin ya zama nashi. Fa hadha hukmuhu wa qada'u, wannan shine hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Faslun, mali ci ga wani ba wata gaba fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fi ma kana yuhuda ilayhi, hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da aka bashi kyauta. Ana baya cin sadaka, Allah ya hana shi da zurriyarsa gaba ɗaya su ci sadaka, saboda sadaka datti ne na cikin dukiyar mutane, kazanta ce mutane suke fitarwa daga dukiyarsu, to bai halasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ba. Amma kyauta fa, to sai ga bayani game da kyauta da aka yi masa yayi da ita. Kana ashabuhu radiyallahu anhum yuhuduna ilayhi ta'ama wa ghayrahu, sahabban shi Allah ya kara musu yadda, Allah shi kuma ya kara mushi aminci, sun kasance suna mushi kyautar abinci da faffe ko danye ko abin da ya sawwaka ko wani abu makamancin haka. Sahabi in ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na jin yunwa, sai ya kira manzo Allah ya kai shi gidansa ya masa walima, ko ya sa a daho ya kawo, ko a shiga gonarsa a kawo nama, a kawo cikui, a kawo madara, a kawo dabino da dai sauran dangin abincin da suke amfani da shi a wannan lokacin. Fayaqbalu minhum, kuma yakan karba, Annabi yana karba duk wanda ya kawo masa kyauta sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai, yakan karba yayi addu'a yayi murna. Wa yukafi'uhum, kuma ya musu tukwici, shine mukafa'a, kuma yakan yi ma tukwicin adda'afaha, ya ninninka ka kawo abin da ka kawo mai in ya tashi mayar maka, sai ya ninka maka wanda ya fi naka daraja. To ne daga cikin halin karamci da girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ma Aisha take cewa ya kasance yana da kyauta kamar iska, to kuma yana ansa kyauta, yana daga cikin alamar tawalu'un mutum. In an baka kyauta, ko da kankanuwa ce ka karba, ko da a asali ka fi karfin abin, mutum ya maka kyautar riga ko hula ko takalmi ko abinci ko abin hawa ko kuɗi, ko ya dumbuzi dabino ya baka, ko ya aiko maka da rabin buhun shinkafa ko ragon layya ko wani abu makamancin wannan, ko da a matakin tattalin arziki ka fi shi wadata ko ka fi karfin wannan abin, yana daga cikin tawalu ka karba, ko yana daga cikin tatayibu nafsi ko khatir sahibika, kana wa mutumin da ya kawo cewa ka kwantar mai da rai, to ka karba din, kar ka kin karba ka ce ba za ka karba ba, domin yana haifar da gaba da kiyayya tsakankanin mutane. Annabi ya ce ku dinga kyauta za ku kaunaci juna, to aka san shin ba kwa kyauta za ku ki junanku, kuma rashin yin kyauta da kuma kin karban kyauta, aka kyauta da mai bayarwa da mai karba. To idan mai bayarwa ya ki bayarwa, wannan yana haifar da gaba, haka mai karba aka ba shi ma ya ki karba, shi ma yana haifar da gaba. So duk kyauta tana haifar da kauna da soyayya tsakanin musulmi, saboda haka ana so musulmi su kula da dabi'a ta yi mujunansu kyauta da alkhairi. Ina fata mun gane wannan. Sannan ko musamman yi ma manya, kamar shi wanda Allah ya san babu babba kamar shi, to haka duk wani wanda yake babba mai sarauta mai mulki, wanda yake shugaba ko malami ko mai karantarwa, ko wanda yake karanta suke kantar da ƴaƴanmu ko matanmu ko masu yi mana harka addini kamar masu limanci da masu kulawa da irin waɗannan damuwar na mutane to yana da kyau a dinga musu kyauta kuma kyauta ta zama kawai kyauta kawai don nuna kauna da mutuntawa kar ka dinga bada kyauta don ai maka magudi ko cuwa-cuwa sai kyauta da ake ba malaman makaranta kenan ko ake ba laksarori da sauransu kai ma kai da kake barwa dama ka san kana so ne kawai dan dai ka ayi gaskiya ayi cuwa-cuwa to wannan ba kyau kuma wannan abin da yafi dacewa shine an baka ita kuma kaka karba domin ta zama rashawa wa kanatul muluku tuhdi ilayhi sarakuna sun kasance suna aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyaututtuka fa yaqbalu hadayahum yakan karba wa yaqsimuha baina ashabi idan ya karba bai taskacewa shi kadai wannan daga cikin shi ma sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da kyauta da za a yi mai yawa saboda sarakuna za su kawo abin su kan kawo shi da yawa idan aka maka abu kyauta kar ka dinga cinyawa kai kadai yawa da kai da yan kungiyarka ake so ku ci ku mora ko mun gane ka a kawo buhunan shinkafa masallaci kawai a neme su a rasa suna ina liman ya sai da su ko taki ko raguna to wannan kuma zalunci ne daga bangaren liman ya kamata sai ya dauki wani sashe kuma sai ya ba mutane su ma waɗanda Allah ya cishe su kar limami ko shugaba cikin mutane ya zama mahandami mai kwashe abin da aka bashi shi da su nabi yana karɓa wa ya'khudhu min hali nafsihi ma yakhtaru sai ya dauki wani abu da ya zaba fa yakunu kasafiyyi alladhi lahu min al-magnan sai zama kamar as-safi mun karanta as-safi a can a baya lokacin magazi shine da aka tara ganima kafin a raba kamar an tara bayi mata sabaya to Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da damar a zaba mishi wata baiwa ta musamman a ciki wanda nasabarta ta musamman ne ko kyan halittarta ta musamman ce ko darajarta ta musamman ne ko kuma takobi na musamman ko doki wani na musamman wanda yake asil abu na musamman to haka a cikin wannan kyauta ma yana iya daukan wani abu da yake so a ciki alimsari an kawo raguna sai ka duba wani ingarma wani mai kaho sai ka dauka shine na lima ba laifi ko wanda yafi tsada ko wanda yafi kiba ko ka dauki biyu kai liman babu laifi dan liman ya yaga kar kuma mamusu kuma su zama masu shegen korafi su kuma suna ganin cewa dan me yasa liman zai dauki fiye da nasu kai ka iya karatun da ya iya ne kana ba da lokacin da ya bayar ne ai ya kamata kuma a kalli wannan kuma ko sai ke ci gaba da cewa wa fi sahih al-bukhari anna nabi sallallahu alaihi wasallam uhdiyat ilayhi aqbiyatu dibajin muzarrara bizahabi an kawo mishi kyautar wasu aqbiya jam'u abin nan kenan kubba ita ce kamar riga gown kamar kace yanzu kaftani ko tazarce asali abin da suke ce ma kubba shine riga wanda sai an auna girman ka ake yin ta ba sakakkiya ce wacce take mara awo ba Allah sa an gane tuloli sun sa ku riga da yake ba awo wanda kowa na iya saka ta kamar da kake ba ka sai riga ai kanti ko ai gwanjo duka tana iya ma kowa da mai kiba da raman mai yanzu kamar irin jallabiya ta yan Sudan haka suke yin ta ko kowa ya saka in dai wuyan bai maka fadi ba zaka yi sakawa duka zaka ta yawo a cikin ta zulum 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 haka ko kuma irin abin nan da ake yan shara ka kowa na iya sawa to amma riga irin wannan da mu muke sawa wanda sai an gwada ka komai tsaf-tsaf to ita ake ce ma kubba mun gane sannan kuma wata take da design gashi ma yace wato muzarrara bizahab an yi mata cin baki da zare na zinariya kamar da ake da yanzu riga masu design masu ko monograph ko waye ake ce musu ga san da iri-iri na yangayu to irin waɗannan kayan za a kawo su da yawa riguna fa kasama hafi nasin min asabi sai annabi dinga dauka yana ba sa bai wannan yazo a bashi wannan ma yazo a bashi shikenan wa azala min ha wahidan sai ya koya guda daya ba ya koye dan kanshi bane yayin tunanin wani mutum ne da yaga cewa kai rigar nan zata yi mawa na kyau sai kai annabi ya aje mushi li makhrama ibnu nawfal akwai sahabi mai suna makhrama ibnu nawfal da tije ne fa ja mahul miswar ibnu sai dan shi miswar yazo dan sa shine wanda annabi ya taba kanshi a daidai wannan hadisin ne ma abin ya faru annabi ya taba kanshi ya har ya tsufa wurin bai yi farfara ba har ya fi shekara wajen 100 a duniya amma wurin da annabi ya taba yaƙin farfara saboda albarka hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sauran kanshi yayi fari amma nan yana nan kamar yau aka haife shi to aka zo da wannan miswar faqama alal badi sai ya tsaya bakin kufa faqala sai annabi ya ce baban ud'uli kirashi ya shigo fasami'a annabi sallallahu alaihi wasallam sautahu fatalaqahu bihi fastaqbala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sautin shi sai ya ji wato da ya tsaya kufa sai ya ce mai yaran shiga ka kira min shi ya ga ce manzo Allah gani na zo to kafin ma ya shigo ya fada sai annabi ya jiyo muryar kawai sai ya tashi ya fito da kansa saboda tawalu'unsa wa qala ya abal miswar khabba'tu hadha laka yace ya kai baban miswar ai na koye wannan ne dan kai kai na koye mawa yana na cikin sahih bukhari da muslim wannan wa adalahu almuqawqisu mariya umma waladi sanna muqawqis sarkin misra ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar mariya wanda ita ce ummu walad ibrahim kenan dan sa wasirin da sirin allati wahaba ali hasan su biyu ne ya ce da kanwa dukannun su bayi ne aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar su sai ya sadaka da daya ita ce mariya ita kuma sirin sai ba da kyautarta ga hasan lokacin hasan ya mushi wata waka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ji dadi sai ba shi kyautarta wa baglatan shabha da wata wato horarriyar alfadara bagla alfadara wadda take an horar da ita mai gashinta akwai alamar ta dade tana aiki wa himaran da wani jaki shine ufair din nan kenan wannan yana cikin littafin ibnu sa'd da kuma al-isaba fi tamim sahaba na da ibnu hajar kaga ya anshi wannan kyautar da gun wani mutum wanda ba musulmi ba amma mu kiyaye gogo ya ga mana kafiran da annabi yake amsar kyauta a gun su sune kafiran da yake da amana ko zaman lafiya ko sulhu da su bai karba a gurin kafirai na fada yace wa hadalahu najashi haka nan najashi ya bashi hadiyatan wata kyauta fa qabilaha minhu annabi ya karba an aika masa da wasu kayayyaki da yawa haka kala daban-daban wa ba sa ilai hadiyatan iwa baha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mishi da shi ma tashi kyautar wa akhbara annahu wa ukhbira annahu ma ta qabla an tasila ilai sai aka bashi labarin cewa ai kafin kyautar ta isa gun najashi Allah ya mishi rasuwa wa annaha tarji'u kuma za a dawo mai da ita fa kana al'amru kama qala kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbara annabi ya bada labari afwan ya bada labari a matsayin sanarwa da Allah ya mishi cewa ai kyautar ba ta kai ga najashi ba ya rasu kuma za a dawo mai da ita kuma sai al'amarin ya zama kamar haka kamar yadda ya ambata wannan hadisin ya tabbata yana cikin hadisai da aka yi sabani game da ingancin sa amma yana cikin musnad imam Ahmad ibn Hanbal da ibn Hibban a cikin as-sahih din sa haka nan Abu Abdullah al-Hakim ne ya saburi surwayto shi al-imam al-Hafiz ibn Hajar a cikin Fathul Bari shi ya hassana hadisin kissar sai dai shi Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin Irwa'ul Galil a cikin lamba hadisi na 1620 shi kuma sai ya ce hadisi ne mai rauni kuma gaskiya wannan magana ta Ash-Shaykh al-Albani ta da karfi kwarai saboda akwai raunin karar ana ganin shi shi Ibn Hajar ya amfani da shaharar kissar ne da sauransu Allah ya gafarta musu gaba daya malai sake cewa wa adalahu farwatu ibnu nufafa al-juzami baghlatan bayda shi ma wannan farwa yayi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan wata alfadara fara rakibaha yawm hunain ita ya hura nan hunain zakarahu muslim yana cikin sayyid muslim wa zakara al-bukhari anna malika aila ahadalahu baghlatan bayda fa kasahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam burratan wa kataba lahu bi bahrihim haka nan wani sarki na aila ya aika da annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan alfadara shi ma fara sai annabi ya karba kuma ya bashi sutura burdatan wani mayafi haka sannan kuma ya rubuta mai sako cewa ya rubuta mishi amana bi baharihim bahar anan wato baladihim rafi da garin su da suke a bisa amana yadda suke rayuwa su ci gaba da rayuwa ba za a kawo musu farmaki ba amma za su ba da jizya kaza wannan shi ma yana cikin sahihul bukhari cikin kitabu zakati muslim ma ya ruwaito shi a cikin sahihinsa malam yace wa adalahu abu sufyana hadiyatan fa qabilaha abu sufyana ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta kuma shi ma ya karba kamar yadda yake cikin ibnu sa'din da kitabul amwal duka guda biyu da na abu ubaidin da na zanjawahi duka surwaito shi haka nan as-suhaili a cikin ar-rawdul unuf shi ya kawo wannan shi ma wanda kar Abu Ubaidin, Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallamin a cikin Kitabul Amwal sai yace anna Amir ibn Malik mula'ibal asinna, akwai wani takadari a jahiliya shine wannan mutum mai suna Amir ibn Malik Abu Ja'far shine baban Bara'u dan Malik da ake cewa Bara'u dan Malik, to wannan ne baban shi Amir ibn Malik. Ya zo yau Annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan wifada, amma musulunci shi bai tabbata ba, akwai sabani game da ya musulunta ko bai musulunta ba. To almuhim a jahiliya gogaggen jarumi ne, fa ana mishi laƙabi da mula'ibul asinna, mai wasa da kaifi da kibau, yana da ya iya sarrafa makamai, kibiya da mashi da takobi da sauransu, sarrafawa ta ban mamaki. Sai ake ce mishi mula'ibul asinna. To ya zo ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga baya sai ya aiko mishi da kyauta a hadanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, farasan faraddahu, ya aiko da Annabi kyautar doki sai Annabi ya mayar masa. Wa qala, yace inna la naqbalu hadiyata mushrikin, ba ma arsan kyautan arni. Shi arni ne na yaki, wannan yana cikin littafin Magazi na Musa ibn Uqba da Fathul Bari na Ibn Hajar da isnadin mursalin. Wa kadhalika qala li Iyad al-Mujashi, haka nan ma yace ma Iyadun al-Mujashi, yace inna la naqbalu zabadal mushrikina, ba ma karban abinda yake hannun mushrikai, shine zabad, kama yace ya'ani rifdahum, abinda ke tare da su ba ma karba. Wannan ma yana cikin sunan Abi Dauda da Tirmizi, haka nan al-Imam Ahmad ma ya rawaito shi da abin nan da isnadi ke tabbatacci, yace ba ma karban kyautar mushrikai, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam, yace wa inna ma qabila hadiyata Abi Sufyana, to wanda yace ya Abu Sufyana shi ma kafirin yaki ne ga bai musulunta, yace to abin da yasa Annabi ya karba sallallahu alaihi wasallama, da annaha kanat fi muddatil hudna bainahu wa bain ahli makkah, ya karba ne daidai lokacin da aka yi ceasefire, lokacin da aka yi tsagaita wuta, aka yi rijejeniya tsagaita wuta din. Wa kadhalikal muqawqisu, haka nan kyautan muqawqis sahibul iskandariya, sarkin iskandariya, innama qabila hadiyatahu li annahu akrama hatib ibn abi balta'a rasulahu ilayhi, saboda wannan kafiri ya girmama dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aika masa, shine hatib ibn abi balta'a, wa aqarra bi nubuwati, kuma ya tabbatar da annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa lam yuayyisu min islamihi, bai cire tsammani daga musuluntarsa ba, walam yaqbal sallallahu alaihi wasallama hadiyata mushrikin muharibin lahu qat, da dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai karbi kyautar mushriki mai butar gumaka kuma abokin yaki ba, amma kuma ya karbi kyautar kafiran amana da kuma kafirai waɗanda ba mushrikai ba, kaman yahudawa da kiristoci, mu kiyaye kafiran da ba mushrikai ba, kaman kiristoci shine kaman Najashi, kaman yahudu na Madina, har ma sun taba kawo mai kyautar nama har yaci yaci guba a ciki, kamar da makaranta a baya, ko kuma kafirai mushrikai amma waɗanda yake da sulhu da su, kamar Abu Sufyan kafin ya musulunta, kamar wannan. Saboda haka a kiyaye wannan jama'a, ana iya kyautar karɓar kyauta a gun musulmi ko wanda ba musulmi ba, amma musulmi baya karɓar kyautar mushriki ba ma guje mai bautar gunki, amma kafiri ba kirista ko yahudu irin wanda muke rayuwa da su nan kiristoci, idan ya baka abu zaka iya ci, zaka iya karɓa, in ya ma kyauta makwabcinka ne ko abokin hulɗarka da sallah ya ga cewa bari ya saka shi wanda zai musu kyauta ta promotion na kasuwancin, sai baka kyauta zaka karɓa. Oganka ne a office, sai maka kyautar ragon layya, yace wani aje ayi celebration da wannan, sai ka karɓa ba ruwanka can ta matse mishi, kai dai ka karɓi ragonka ko. To haka kuma abincin bikinsu kana iya ci idan sun baka, inda rigima take idan abincin an yanka shi ne, an yi shi ne don azzama wani kafirci. To nan ne malamai suka yi saɓani, wasu suka tafi akan asali, wasu kuma suka ga cewa wannan bai halasta a ci ba, saboda ci ɗin ya zama taimako ne ga wannan a ɓarnar tasu cewa Allah ya haihu ko an kashe ɗan Allah, ko yau ne ranar da aka yi kaza aka yi kaza. To wannan kuma saɓani ne tsakanin malamai, wanda bai kamata ya zama sanadin rigima da mu yake anan kasa kullun kirsi bace zo sai an yi rigima saboda mun kuma komai a gunmu rigima ne dan nufin mu yan Najeriya mu musulmi mu yan Arabiya ko ustazai ko masu sagi da addini komai namu rigima ne Allah ka yafi mana gaba daya saboda kai ana karba to sai yace wa amma hadayal a'immati ba'du to sauran shugabanni fa sarakuna shugabanni malamai da sauransu wanda bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam an musu kyauta shin za su karba ko ba su karba ba fa qala suhunun min ashabi malik suhunun cikin dalban maliku yace idza ahada amirur rumi hadiyatan ila al-imam idan sarkin kafirai rumawa abokan fadan musulmai a wancan lokacin ya aika wa sarkin musulmi wata kyauta fala ba asabi kabuli zai iya karba wata kunu lahu khassa kuma tashi ce shi aka ba wa qala al-auza'i takunu lil muslimina auza'i yace idan ka karba ta musulmai ce idan baka wata kyauta kana shugaban wata hukuma ko wata ma'aikata to ta duka mutanen ma'aikata ne inji auza'i shi kuma wancan sunun yace takace taka zaka kalli yanayin kyautan da yanayin bayarwar kamar da makwatan da an kawo shinkafa masallaci masallaci aka ba ko in ana so a ba liman sai a kai mai gidan shi misali yace wayukafi'uhu bimithliha shine asalin nuska mai kyau wata nuska ta zo da wayukafi'uhu alaiha nuska mai kyau ta asalin ta malam din wayukafi'uhu bimithliha min baitil mal idan kyautar ta zama musulmai aka ba duka in yabo baya da tukuici to ya bada tukuici daga kudin musulmai dake hannun shi idan ko shi aka ba kaga sai ya tukuici daga asusunsa haka al-imam ibn abi zaid mai risala ya ambata a cikin an-nawadir littafin shi an-nawadir wa qala al-imam ahmad rahimahullahu ashabu al-imam ahmad da malaman mazhabin sa suka ce ma ahadahul kufaru lil imam aw li amiril jayshi aw quwadi idan kafirai suka baiwa shugaba kyauta ko suka ba komanda ko wasu sojojinsa fa huwa ganima yana cikin ganima hukumuha hukumul ganaib za a rarraba shi kamar yadda ake raba ganima ne wato mutane ne wani abokin yaki da ake sulhu da shi ya ba su kyauta to sun tashi rabawa za a raba za a sa shi ne a cikin kamar ganima a raba shi a cire khumusi sauran kuma a raba ma sojojin da suka je wannan yaki to haka a bisa wannan ka'idar ina hukuncin kyauta da misali yanzu zaka ji an ce shugaban kasa ko gwamna ya ba malami kujeran maka ko umara ko mota ko araba malamai kudade kaza kaza da mu muke mu talakawa muke bakin ciki muke jin haushi idan an ba su muga cewa bai halasta su ci ba ko halas ne su ci da ba saboda wannan dalilan halas ne in sun ci halas ya kamata talakawa mu rage bakin ciki da lunkufarci da ma mu tashi ma mu nemi falala Allah kowane mai kudi mu dinga mai sharri mu ce kudin yankan kai ne na gwamnati ne ya sata kai baka san inda masu kudi suke bala'in neman kudi ba fa suna ba sa wasa da neman kudi suke samu kai baka tashi ka nema to haka kuma da an dibu wani dan abu an ba wani sarki ko an ba wani gwamna ya dauka ya ba malamai shikenan mu yi ta korafi muna ta Allah ya isa mu ba mu ba su ba kuma ba mu bari an ba su ko mun tare su mun hana su sana'a mun hana su kasuwanci mun hana su aikin gwamnati saboda suna ta mana hidima su karantar su yi wa'azi su karantar da matan mu su mana sallar ashan su yi tafsiri su yi sallar juma'a su yi sallar gawa su yi nasiha su yi sulhun aure su daura aure duk su suke yi mun hana su komai su kuma gwamnati ga zata dan yi wani amfani da su bata dan ba su wani hasafi ko dan su mata addu'a ko kuma da man tana ware kujeru take ba ire-iren waɗannan ta ba su ko mun ce dan me suka karba ba mu dalilin da hana su karba amma idan wani malami ya ga shi ba zai karba ba saboda wara'u to wannan kuma yayi al-akhd bil aziman ya halasta wani a bashi sai ya ga yana da wata wani tunani ko wata manufa da take ganin shi ba zai karba ba wataƙila yana ganin idan ya karba to shikenan yanzu shi bai da wani katabus a cikin mutanen shi ko kuma idan ya karba za a zo daga baya a dinga yi mai gori to sai ya ki karba amma ba wai dan bai halasta ba ya halasta ya halasta abinda bai halasta ba shine roƙo da bambadanci da bara amma dan an dauka an baka ba tare da ka je kai bambadanci ba kana yi ka an shi kayanka imam malik yadda kowa yake tuce sai an yi koyi da shi dinnan sarai kino sarakuna sun ba shi kyauta ya karba akwai kuma wanda a zamanin shi ake ba su ba sa karba kamar ibnu abi hazim
an zo an bashi ya ce ba zai karba ba. Akwai su da waɗanda an ba su ba su karba ba, wasu an ba su sun karba. Hadayar sultan babi ne mai zaman kanshi, mai fadi da malamai suke magana kan shi. Hadayar sultan kyaututtukan shuwagabanni, su shuwagabannin ana ma kwadaitar da su su zama masu kyauta da sakin hannu, su kuma malamai ana kwadaitar da su su zama masu kamewa da abin nan da rashin nuna kwadayinsu, kar su je su nema ko su bi sawu. Amma idan an ɗauka an ba su, to asali halas ne su karɓa, ko mai kuɗi ne ya ba su, ko ɗan uwansu talaka, ko mai mulki, ko ɗan uwansu wanda ba mai mulki ba, to ne baka kyauta kana iya ka amsa. Idan wata maslaha ta sa baka amsa ba kuma, wannan kuma dama ba wai an ce duk abin da yake halas dole sai ka yi ba. Duk abin da yake halas, misali da aka ce cin doki halas ne, ai wanda yake dole sai ka ci. Don babu wani lada na cin shi, kamar ɗaya yake da cin kaza, da cin ƙwai, da cin gurasa, duk ɗaya suke. Ba wanda yake dole sai ka ci gurasa tunda dai halas ce in baka san cin. To haka in baka karɓa ba, dama halas ne karɓan, ba wai wajibi ba ne. Balantana ce idan baka karɓa ba, ka yi haram. Wallahu a'lam. Imamu Surara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum.